There once was a ship that put to sea. The name of the sea was the Belly of Tea. The wind blew up her bow, deep down where blue my blade voice blow. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tiger needs down, we'll take our leave and go. Shouldn't have been 2 weeks from shore when down on hell. Unlike that boat, the captain called all hands and swore he'll take the whale in tow. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tiger needs down, we'll take our leave and go. Da 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 da